PacificCounselSongs.com.
Baby, my baby, MD boy, Ella, Ella, hey, dama kidawa, inasan kidawa, baby, na kidawa, kidawa de kidawa, say yo shaneza kidawa. I love you, baby, I love you, baby, I need you, baby, akusana, baby, amata, oh, baby. Baby, it's only rekata. Inazana kwana. Oh no, no, baby. Narasa jindadiya Ndabaki gebena Mede sanza mutiya Sega kidakina Kidaure kidawa Baby, kibaru ankauna Kuka dereva Touch again to Kina. I tell you that's true. You have to know this one. I don't blind. Every day I'm trying to find you. I love you, I need you. Baby, want to have you. You are the ender of my life. Hey, dama kidawa. Inasan kidawa. Baby, na kidawa. Kidawa kidawa. Say yo shine za kidao. I love you, baby. I love you, baby. I need you, baby. Akusana. Ratata, ah. Ratata, eh. Ba inda inda. Babu kai kawo. Da kince na zo ni gidanku. Kapata zan sawo. Kinyi mini nisa, baby. Ni ne na kawo. I'm begging, baby. Kidaure kidawa ina sanani soyayyar ki ta saka ciho na zama kamar mai hauka kullum a yau farkon gani na dake nake tunawa kidawa in bar kai da kawo in warke a ciho in daina yin kuka baby in kina kusana eh dama kidawa ina san kidawa baby ina kidawa. Kidaure kidawa, say yo shine za kidawa. I love you, baby. I love you, baby. I need you, baby. Akusana, baby, amata. Oh, baby, baby, kisone ratata. Inaza na kwana. Oh, no, no, baby.
PacificCounselSongs.com.